This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 20 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da nake tafa da shi ga kanin labarai.
To Zara, na'urorin kare hare-haren saman Rasha sun kakkaɓo sama da jirage marasa matuƙa 100 da Ukraine ta ƙaune yankin yammacin Rasha da su yau Lahadi. An kama wani ɗan ƙasar Libya da ake zargi da kitsa kai hari ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Berlin da ƙasar Jamus. Sannan Amurka ta fara bincike akan fitar da bayanan wani takardar sirri ba bisa ka'ida ba da ya bayyana shirin Isra'ila na kaiwa Iran hari.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, masana tattalin arziki sun ce jihar Lagos ta fi kowace jiha tsadar rayuwa, don haka ƙarin da gwamnatin jihar ta yi na mafi ƙarancin albashi ya yi daidai.
Amma ya kamata a duba daidaitawa ta farashin kayan masarufi, saboda waɗanda ba su aiki, ƙarin wannan albashi yana iya kawo ƙara ko kuma tashin farashin kayan abinci a kasuwa.
Sannan jami'ai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce suna ƙara azama wajen shawo kan ɓarkewar cutar kwalara biyo bayan mummunan ambaliyar ruwa da ta faru a baya-bayan nan. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Muhammad Bashir Ladan daga Kamaru. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Na'urorin kare hare-haren saman Rasha sun kakkaɓo sama da jirage marasa matuƙa 100 da Ukraine ta auna yankin yammacin Rasha da su yau Lahadi, a cewar jami'an Rasha, yayin da wani harin makamai masu sarrafa kansu da Rasha ta auna birnin Kryvyi da su a Ukraine ya jikkata mutum 17. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Lahadi ta ce ta lalata jirage marasa matuƙa 110 a wasu hare-haren da aka kai yankunan Rasha 7 cikin dare. Da dama daga cikin jirage marasa matuƙan sun kaikaici yankin Kursk da ke kan iyakar Rasha ne, inda aka bada rahoton kakkaɓo jirage marasa matuƙa 43. Wasu makaman ballistic masu cin dogon zango sun afka Kryvyi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha ta harba makaman ballistic masu fashewa a sama guda 800 da kuma wasu jirage marasa matuƙa sama da 500 a Ukraine a cikin makon da ya gabata kawai. Wani ɗan ƙasar Libya da ake zargi da kitsa kai hari ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Berlin mai alaƙa da ƙungiyar IS zai bayyana a gaban mai shari'a yau Lahadi, in ji masu shari'a a Jamus. An bayyana Umar A a matsayin wanda ake zargi, wanda ya shiga hannu da yammacin ranar Asabar a gidan shi da ke Birnau a wajen babban birnin Jamus, a cewar ofishin mai shari'ar tarayya. Ana zargin Umar da kitsa wani mummunan hari da makamai a ofishin jakadancin Isra'ila a Berlin, a cewar su. Daga cikin shirin nasa, an zargi Umar da tuntubar wani ɗan ƙungiyar IS ta manhajar aiki saƙonni, in ji masu shari'ar da suka bayyana shi da mai tallafawa manufofin ƙungiyar. A wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na X, jakadan Isra'ila a Berlin ya ce ƙin Yahudawa da Musulmai ke yi yanzu ya wuce batun ƙiyayya kawai, yakan kai ga baiwa masu aikata ayyukan ta'addanci ƙwarin gwiwa a faɗin duniya. Ya ce ofishin jakadancin Isra'ila suna kan gaba a fagen yaƙi a fannin diflomasiyya, abinda ambasada Ron Prosser ya faɗa kenan. Ministan cikin gida Nancy Faeser ta ce kare Yahudawa da ofishoshin Isra'ila a Jamus batu ne mai matuƙar muhimmanci gare mu.
An jima kaɗan, Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. Bayan da gwamnatin jihar Lagos ta ba da sanarwar ƙarin mafi ƙarancin albashin ma'aikatan jihar zuwa naira 85,000 a maimakon naira 70,000 da gwamnatin tarayya ta ayyana a matsayin mafi ƙarancin albashi a ƙasar. Masana tattalin arziki sun ce jihar ta fi kowace jiha tsadar rayuwa don haka ƙarin yayi daidai. Wakilin murya Amurka a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan ƙari dai da gwamna Babajide Sanwo-Olu ya bayyana ya ce za a daga shi zuwa naira 100,000 a farkon shekara mai zuwa. Jihar Lagos dai yana ɗaya daga cikin manyan jihohin Najeriya da ke da ƙarfin tattalin arziki, abinda kuma ƙarin bai zo wa wasu 'yan Najeriya da mamaki ba, musamman ma dai al'ummar jihar da ma masana tattalin arziki kamar yadda Dr. Dauda Muhammad Kwantagura, wani masanin tattalin arziki a Najeriya, ya bayyana.
Sanarwar da gwamnatin Lagos ta fitar na cewa za ta iya biyan mafi karancin albashi na 85,000, to idan ka dube shi daga huskan tattalin arziki da kuma yanayi, za ka ga cewa kusan ba abin mamaki ba ne. Ka duba da cewa ita jihar Lagos ta fi kowace jiha a Najeriya karfin arziki, kuma idan ka duba akwai abubuwa da yawa wanda suke samar da aikin yi, kamar akwai teku a Lagos take, akwai mata tumai, akwai kamfanoni manya-manya wayanda suke suna Lagos, sannan kuma cibiya ne na cinikayya kusan ta Najeriya, ta nan duka kayayyakin da ake shigowa da su Najeriya suke shigowa. To kaga ko kudin shiganta misali ta haraji da kuma wasu hanyoyi da take samun kudi, kaga cewa yafi na duk sauran jihohi.
To koya sauran ma'aikata da kuma al'ummar jihar ta Lagos suka ji game da wannan mataki na ƙarin albashi na 85,000 da gwamna Babajide Sanwo-Olu yayi, ga dai ra'ayin wasu mazauna Lagos da ma Najeriya.
To gaskiya tsakani da Allah, cikin gwamnoni da muke da su a Najeriya dukan su Naji Sanwo-Olu ne ma nake gani ya kara kudi da ya kai 85, sauran ma ba su kai ba. Amma tsakani da Allah, mun ji daɗi abun da ya hankali a hankali zai dinga tafiyar da shi har ya kai 100 din nan ma. Don gaskiya zai taimaka mana mu mutanen Lagos, yanayin tsadan yau da kullum, abubuwan da muke fuskanta, tsadan mai da wasu abubuwa accommodation gashi nan dai. To gaskiya tsakani da Allah, mun gode mai Allah taimaka.
Thank God, I see your hand, our Lagos said, God will help you, put more another, our people, no food, no petrol, no energy, please, do it very well for all of them.
Zan yi cewa Babajide Sanwo-Olu Azim ya yi kokari sosai, saboda haka zai zama izina da sauran gwamnoni su ma su dan tabaka, su yi hoɓɓasa su yi kamar yadda ya yi, muna jiran sauran gwamnoni na Arewa da na kudancin ƙasa baki ɗaya.
A rawar yayin kara wannan albashin da aka yi da gwamnati ta yi na tarayya da kuma jihohi da suka yi, abu ne mai kyau, amma ya kamata a duba daidaitawa ta farashin kayan masarufi da sauransu, saboda wayanda ba su aiki karin wannan albashi yana iya kawo kara ko kuma tashin farashin kayan abinci a kasuwa, wanda kuma su marasa ayyukan yi a kasan zai zama su ne za su ci baya kuma su siya kaya da tsada. To shi ne abin da ya kamata a duba a kai.
To sai dai kuma a yayin da gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu ke bugun ƙirjin yin wannan ƙari, a ta bakin masana tattalin arziki, idan aka yi la'akari da ƙarfin tattalin arzikin jihar Lagos, kamata ya ma albashin ya fi haka yawa, kamar da Dr. Dauda ya yi ƙarin haske.
Ya kamata a ce ya fi nan, don ka duba kuma bayan duk waɗannan hanyoyi na samun kuɗaɗen shiga da tattalin arziki, kuma jihar ta fi kowace jiha a kusan a Najeriya tsadar rayuwa, kama daga sufuri da wuraren kwana a gidajen kwana da haya da abinci da sauransu. A jihar Lagos akwai tsadan yanayin rayuwa da kuma al'amura na yau da kullum.
Yanzu dai bayan gwamnatin jihar Lagos da ta yi ƙarin naira 85,000, yanzu haka ma dai jihar Rivers ta bi sauran jihar Lagos na yin wannan ƙari na naira 85,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi, a inda jihar Ogun ta bayyana cewa za ta bada naira 77,000, sai jihar Gombe mai 71,500, jihar Kogima ta bayyana cewa za ta bada naira 72,500. Sai dai kuma a yanda wasu jihohin na Najeriya suka sha alwashin biyan mafi ƙarancin albashi na naira 70,000, har yanzu akwai wasu jihohin na Najeriya da ke ci gaba da jan ƙafa, abinda kuma ke ci gaba da jan suka daga talaka, musamman ma dai ma'aikata. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla, a gaida Babangida Jibrin. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa a Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Mutane daga jihohin Amurka 50 ne za su kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar. Sai dai kuma sakamakon jihohi 7 da ake kira swing state ne suke kasancewa manuniya ga wanda zai yi nasara a zaben. Jihar Arizona da ke kudu maso yammacin Amurka bisa al'ada ta fi raja'a ga 'yan takarar jam'iyyar Republican. Sai dai kuma Joe Biden ɗan Democrat ya yi nasara a zaben 2020. Sannan a zaben na bana ma ƙuri'un kwalejin zaben jihar za su yi tasiri. Arizona jiha ce mai yawan mutane 7 million wanda bisa ka'ida suka fi karkata ga 'yan takarar Republicans. Cikin shekaru 76 da suka shige, 'yan takarar Democrats uku ne kawai suka taɓa yin nasara a jihar da ke kudu maso yammacin Amurka. Joe Biden ya yi nasara da ɗan rata a 2020. Sannan a bana ma takarar na kan a jihar. Sam Riley farfesa ne kuma ƙwararre a kan al'amuran demokuraɗiyya da 'yan ƙasa a jami'ar jihar Arizona. Ya ce masu rajin 'yanci sun yi amanna cewa 'yanci shine abu mafi mahimmanci a siyasa, sannan za a iya samun 'yanci ne ta hanyar rage karfin ikon gwamnati.
Predicting their vote becomes very challenging.
Akwai kalubale tattare da yin sashe akan wanda zai yi nasara. Kasancewar inda mutane suka karkata ƙuri'unsu a wannan zaɓe baya nufin cewa nan za su sake karkata ƙuri'unsu a zaɓe na gaba. Saboda haka, yanayin yadda suke zaɓe yana sauyawa. Dakarun Isra'ila sun kwashe kusan duk shekarar da ta gabata suna lalata hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza. Yanzu sun maida hankali akan rushe hanyoyin da wasu wuraren da mayakan Hezbollah suke buya a cikinsu a kudancin Lebanon. Kasancewar sun firgita da mummunan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila wanda ya haifar da yakin Gaza. Isra'ila ta ce manufarta ita ce ta kiyaye sake aukuwar wani abu mai makamancin harin bazata a fadin arewacin kan iyakar. Cikin makonni 2 da suka gabata, sojojin Isra'ila sun yi lalube a yankin kudancin Lebanon don gano abin da ta ayyana da bajintar farmakin Hezbollah wanda ya ta'allaka da tsarin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa wanda ke makare da makamai da rokoki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce suna ƙara azama wajen shawo kan ɓarkewar cutar kwalara. Biyo bayan mummunan ambaliyar ruwan da ta faru ta baya-bayan nan da ta raba kusan mutane 2 million da mahallansu. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ɓarkewar annobar kwalara ba sabon abu bane a jihar Borno, babbar cibiyar tashe-tashen hankulan tsatsauran ra'ayin Islama na tsawon shekaru 15. Wanda ya raba dubban mutane da mahallinsu da suka koma rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira, suna kuma fama da ƙarancin kayayyakin tsaftace jiki da tsaftataccen ruwan sha. Sai dai sakamakon ambaliyar ruwan da aka yi a Maiduguri a 'yan kwanakin baya, ana kyautata zaton akwai ƙaruwar kamuwa da cutar ta kwalara bisa bayanan kwamishinan lafiya na jihar.
Muna samun ƙaruwar alƙaluman mutane da suke fama da gudawa, lamarin da ake kyautata zaton cewa kwalara ce wanda baya rasa nasaba da iftila'in ambaliyar ruwan.
Kwamishinan ya ce zuwa yanzu dai babu labarin wanda ya mutu, sannan gwamnati tana ɗaukar matakan shawo kan lamarin.
Domin rage tasirin ɓarkewar cutar ta kwalara, ma'aikatar lafiya ta jihar Borno ta samo maganin rigakafin cutar kwalara da ake sha guda 300,000 daga ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya. Kuma muna matukar godiya da wannan taimakon, kana muna rarraba maganin rigakafin a sansanonin 'yan gudun hijira da al'ummomi da ambaliyar ta shafa.
Akalla mutane 500 ne aka bada rahoton suna gudawa a cewar Gana, inda lamarin ya fi kamari a kananan hukumomi 5. Daga cikin matakan da gwamnati ta ɗauka don shawo kan matsalar, an maida cibiyar lafiyar al'umma ta gaggawa ta jihar zuwa cibiyar gudanar da ayyukan sa ido, ba da sanarwa a game da haɗari da tuntuɓar al'umma da kuma gudanar da mahimman ayyukan lafiya, kariya daga kamuwa daga cutar, tsaftace ruwa da kula da tsafta.
We've seen so many cases in the past few weeks.
Abdullahi yace mutane da dama sun kamu da cutar cikin 'yan makonnin da suka gabata zuwa 'yan kwanakin nan, kuma mun yi nasarar basu kulawar da ta dace. lamarin ya shafi al'ummomi da dama a Maiduguri, musamman ma mutanen da ke sansanin Gubuyo. Mutane da dama sun kamu da cutar a can.
Kungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontiers ta kafa cibiyar kula da masu kwalara da za a iya faɗaɗa ta ɗau gadaje 100 in akwai buƙatar hakan.
Abdullahi ya ce muna kuma da wani wurin da ya fi wannan girma, inda ake kula da masu cutar kwalara wanda ya fi wannan gadaje. Saboda haka mutanen da ke da alamomin cutar kwalara sukan je waccan cibiyar don mu ba su kulawar da ta dace kafin mu sallame su su tafi gidajensu.
Ambaliyar ruwan ta Maiduguri ya faru ne bayan wata madatsar ruwa ta tumbatsa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya, wanda ya yi sanadiyar raba miliyoyin mutane da gidajensu, sannan ya lalata cibiyoyin kula da lafiya da sauran gine-gine.
Madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba, dandalin 'yan jarida.
Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da ku cikin wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin dandalin 'yan jarida. Muhammad Bashir Ladan ne ke gabatar da wannan shiri tare da baki na daga cikin su har da na yau da kullum, wato Malam Zakari Sa'ado. Malam Zakari, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Bashir Ladan, ina farin cikin sake kasancewa da kai a wannan zaure na dandalin 'yan jarida domin tattauna dangane da al'amura na kasar Kamaru.
Madalla, wakilin DW a kasar Kamaru kenan Zakari Sa'ado, she kuma malama Maimuna Abdullahi wace yar jarida ce a tashar Hausa 7 ta wurarwar al'umma. Malama Maimuna, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagode nima da gayyata a cikin wannan shiri na dandalin 'yan jarida.
Maudu'ai guda biyu muka samu a wannan mako, wato za mu yi magana daga farko akan haramci da aka yi wa 'yan jarida da su tofa albarkacin bakinsu cikin shirye-shirye dangane da lafiyar shugaban kasar Fulbiya Kamaru, she kuma batun ɗan daba suka addabi birnin Duwala. Haka ma za mu dawo kan wannan magana. Malam Zakari Sa'ado, za mu fara tare da kai. A kasar Kamaru, wato takura ya kai takura, yadda mu 'yan jarida ba mu da dama mu haɗa shirye-shirye mu tofa albarkacin bakinmu dangane da lafiyar shugaban ƙasa wanda mu muka zaɓe shi.
Imam Bashir Ladan, abin da ake ciki na ƙasar Kamaru, amma muna da damar cewa idan shugaban ƙasar Kamaru zai balaguro ya je wata ƙasa, za mu yi fitowa mu yi magana a kai. Shugaban ƙasa kasance a wasu ƙasashe kamar China, kamar Faransa da shauransu, mu yi magana a kai. Amma kuma shi zamana cewa shugaban ƙasa ya fitan dabo, ba mu da damar cewa shugaban ƙasa har yanzu ba mu san da yake ba. Saboda ainihin minista wanda yake dogon kashi kamar tamkar shi ne shugaban kasa, ya hana 'yan jarida sakat, ya hana 'yan jarida tofa albarkacin bakin su, ya mai da mu kamar bai baya ko kuma
kamar gaji kenan.
Minista cikin gida, yawa abin da ake ciki kenan. Ba kuma a karon farko bane Muhammad Bashir Ladan, duk lokacin da aka ce an musuna wa 'yan jarida, wato kenan an taka ainihin wato tsarin mulkin demokradiyya. Saboda 'yan jarida mutum ne wanda shi aikinsa ya gabatar da labaru wa jama'a, wa 'yan kasa. To amma sai zamana cewa wasu lokutan muna gani kamar ba mu san ma abin da muke a cikin ayyukanmu ba, saboda gwamnati ta kakkaba mana wasu takunkumai waɗanda babu da damar fitin mu yi magana akan al'amuran suke kana ƙasar Kamaru.
Kuma aikinmu ya dangane da abin da muka gani, muka ji, kuma muka tabbata.
Sosai kuma Imam Bashir Ladan,
a nan ƙasar Kamaru an duba lallai shugaban ƙasa ya jima baya, abu ne tabbatacce.
Sosai kuwa,
ba a samu duriyarsa ba, ba a sani ba.
Sosai kuwa,
an yi maganganu ƙarya da gaskiya, a'a bai da lafiya, a'a can an ce ma babu shi da shauransu. Ɗan jarida ba daidai ne je yanzu ya bincika ya ji menene gaskiya.
Daidai ne Imam Bashir Ladan, duk lokacin da aka gano cewa shugaban ƙasa ya bar wannan ƙasar Kamaru tun 3 ga watan Satumba,
haka
kasancewa wata guda ya shige, dole a san a tambaye inda shugaban kasa yake.
Dole
ba ka riga an kai wa'adin da za a wa'adin da kwana 40 ko kwana 45, dole dai ba kai ba. Amma kuma ya kasance cewa shugaban kasa ko da yaushe dai ya riga a saban mana, ana dan ganin shi, ana dan jin duriyarsa dangane da wasu al'amura da yake yan kwanaki ne ya saba mana da ainihin tafiya taruka da shauransu. Da akwai wasu taruka wanda aka sanar cewa zai kasance na masar dinkin duniya, da kuma taro na Francophonie, da kuma shauransu zuwa kasar Jamus na Hambo, da tattauna dangane da wasu matsaloli da kasashe kasashe muke fuskanta sai wadannan tarukan ba a ganshi ba ma mashin ladan duk da tambaya ina shugaban kasa ya shiga to tambayan da shugaban inda ya shiga ne muke da matsala wai me yasa zamu tambaye shugaban mu shugaban kasa wanda shine kunuluwa ba da mu sani inda yake
to maimuna to muke ga cewa ko ta wani fanni ana iya cewa kila shi ministan cikin gida idan aka duba fannin tsaro za a iya ganin cewa eh to matakan da ya dauka duk da dai ya tsananta amma akwai dai dan alamu ya kamata a ciki
to madalla wannan dai bai kamata ba kasancewa mu kasance dukkanin mu ƴan kasar Kamaru kamar yadda kodin shi muka sani kamar da muka saka a gaba an ce dai baban mu dole ne idan baya nan za a tambaya za a san a wani hali yake ciki wannan wanda wato fito wanda yayi shi ministan wato cikin gida Fola Tanganji goma ga watan Oktoba yayi wannan martani ga wato ƴan kasar Kamaru ya nuna cewa wato akwai abin da yake boyewa akwai kuma abin da suke boyewa ne a ƙasa kuma wanda bai kamata ba wanda kuma yake jan hankalin al'umma baya ga hakan nan a farko tun baya al'umma ba su mai da hankali akan koda rashin lafiyar sa ko gare wasu abubuwa ba kasancewa akwai tarurrukan da ba a ganshi a ciki ba dole ne za a tambaye shi to amma kaga martanin da ya fito ya mayarwa al'umman kasa shi ya kai ga al'umma yanzu suke wato ake dan cece kuce akai gami da rashin lafiyar sa shin yana raye ne shin yana da lafiya shin bashi da lafiya a wata kasa yake ba a sani ba to kun ga hakan bai dace ba ya kamata ana maganan cewa ko da yaushe dan jarida bashi da makami dan jarida biro ne da makami ya da takarda paper yake da shi don hakan nan ya kamata a bada ƴancin fadan albarkacin baki idan abin da bai dace ba a bar dan jarida ya fito ya fada a bar shi kuma ya fada ba tare da musgunawa ba ba tare da takura ba
to wannan barazanar din dai har zuwa yanzu dai yana da kyau mu tabbatar cewa babu wani dan jarida da aka kama dangane da wannan to amma wannan ba zai sa mu kuma yanzu mu yi baya da aikin mu ba
to wasu kan dole za su tsorata kasancewa yadda wasu yanda suke nan zaka ga cewa ba a san da zaman su ba suna dai aikin su ne dai kawai kasancewa suna son wannan ayyukan zaka ga cewa dole zaka ji tsoron ka fito kai wannan magana domin kar a ce daga baya an kama ka ko kuma dai akwai abin da dai ayi maka barazanan da ba shikenan ba don mun ga yadda ake ma ƴan jaridu da dama yadda idan ka fito ka faɗi wani maganan za a kama ka zaka ga cewa ko kuma za a kashe ka to kan gani idan har kana wato gudun wadannan irin ababen dole ne za ka yi shiru ka kalla amma dai ka san yadda za ka yi wannan magana
lallai ke maganan kisashe muka tuna da batun Martinez zo wanda har yanzu ba a riga an daldare wannan maganan ba daga risado da kai za mu fita wannan maudu'i to yanzu hakan na malam Zakari Sado gwamnatin Kamaru tunda ta yi irin wannan hani ai labarin rashin lafiya ko rasuwar shugaban kasa ba daga cikin kamar mu labarin yanzu
haka ne imamu
me zai hana ita ta nemi ta kare wannan abubuwa tun daga waje ana yi wa ƴan cikin gida barazana
ba ta da wannan da damar kuma ba ta da wannan karfi ba ta da wannan hurumi da farko dai fitowar Paul Antanganji ya saba ma doka saboda babu doka da ta bayyana cewa ba mu ƴancin tofa albarkacin baki dangane da rashin lafiyar shugaban kasa kamata a ce mutane su sani kawai illa kawai neman wato musgunawa ƴan jarida shine kawai a gaban sa da akwai wasu al'amura da ya kamata a ce mun gane mu Bashir Ladan saboda yanayin da muke a kasar Kamaru kasa ce wacce idan ka duba da ƴan kwanakin nan muna nan kamar wato da akwai huta a kasa wanda ba daga ƴan jarida za a kunna wannan hutar ba duk da cewa da akwai wasu ƴan jaridu waɗanda ainihin idan ka duba yanayin tafiyar su za ka cewa a yanar gizo a shafukan sada zumunta suna faɗin wasu abubuwa wanda galibi ƴan jarida a kasar Kamaru ba su amfani da shi amma sai ya halakanta su waɗannan da mu a nan kasar Kamaru kamata ce an bambanta an tantance wane ne ɗan jarida
mai aikinsa
yawa wannan shine Muhammad Bashir Ladan a gurguje a cikin wannan yanayi da muke ciki kamata a ce mu yi makan mu kan injiyar karatun tani su saboda me yasa saboda akwai wasu miyagun ƴan jarida waɗanda ainihin Paul Antanganji za su yi bashi gaskiya a cikin tafiyar da ake yi duk da ainihin wato matsayinsa na da faɗi da gaskiya so kai magana akai wanda zai iya shiga a kowane sashi ya yi katsalanda a matsayinsa na mai kula da tsaron ƙasa ya yi katsalanda harkokin mai kula hukuma mai kula da haƙƙin ƴan jarida yanke ƴan jaridu CNC ya yi magana kuma ya shiga kuma gonar ministan sadarwa yawa Rahina Mohammed Saji mutane tambaya ai bai da wannan hurumi ta wannan bangaren ne ba zan rungume wannan ba zai iya samun wani dama amma ya shige guna da iri wato kai dai yanayin da ya fito ne mu ba muka kalubalanci wannan wato ya fito da wato a siyasance to amma shi ne bai da shi nan ne matsalar mu in a tafiyan da ake dai muna kallo ya ba da doka dewa ba su mutunta
a takaice yace idan suka fada za mu hukunta
ku yawa
to yanzu mu duba mana biyo Maimuna Abdullahi shauran mu dan mintuna 2:3 dangane da waɗannan yan daba da suka bayyana a birnin Duwala ana musu take da sunan microbe microbe nan kuma da masu sauraro a san cewa sun samu asali ne tun daga kasar Cote d'Ivoire a lokacin yaƙi tsakanin Laurent Gbagbo da Alassane Ouattara shugaban yanzu to ya aka yi a kasar Kamaru aka tsinci muka tsinci kanmu da irin waɗannan su microbe din mutane
to a gaskiya dai kasar wato microbe wanda shi wato gwamna na jihar Littoral Samuel Jedone Ibuha da ya magana cewa yace wannan ba zai kira su da microbe ba kasancewa karancin shekarun su da aka gani ana ce musu microbe amma hakan yake kai ga suke suka zama ɗan ta'adda domin yayi magana cewa na farko dai da muka san cewa le microbe sun fara ne yadda wanda aka fara kashe dan uwan su a tun wannan lokacin din ne 2000 nake ji da 20 kenan ko aka kashe wato dan uwan su anan suka je mai da martani hakan ne suka yi su ma ayari nake ji zuwa 5-10 dai suka fito suka ce to su ma sun zama microbe za su kashe da su rama dan uwan su da aka kashe to a hakan dai suka fara har ila yau kusan shekaru 4 kenan suke nan a birnin Duwala inda sun mamaye unguwanni da dama musamman ma kamar wato Aquano Sitefik da kuma Dokpachi da Aqua to a halin dai yanzu a gaskiya suna barazana sosai mun ga yadda dai gwamna yake iya kokari shi yanda yake fitowa da cewa duk wanda aka kama da hannu a cikin waɗannan ta'addanci domin yana kiran da wannan ta'addanci za a wato hukunta su da kuma iyayen waɗannan yaran din domin ya san cewa ana boye su sun san cewa iyaye su suke goyon bayan waɗannan yara wanda muka ga cewa angwannin wato musamman kaman Bali waɗannan iyaye ɗan angwannin ba su da daman fitowa ko kuma ba su da daman sakewa a unguwannin su a cikin gidajen su
wanda ana samun waɗannan
yawa
saka da sabu cikin minti daya wannan abu dai yanda aka yi dai dole za a alakanta shi da kuma muyagun kwayoyi da yara suke dauka a yanzu domin yawancin yaran in za gan su yara ne kanana in aka kama su shi gan su ga sunan duk suna cikin maye ba su san mamaye suke yi ba
lalle kuwa Muhammad Bashir Ladan kwanakin baya shugaban hukumar ce magajin gari ya dauki matakai tare da gwamna da jiha wannan suka shiga angwanni suka kai ziyara suka tattauna da sarakuna dangane da kawo karshen wato ta'amari da miyagun kwayoyi wanda ya zama ruwan dare ga madari tun tsohon shekaru sai dai gwamnati ta gagara wato magance wannan matsalar saboda idan ka duba hukuma da na hannun su a cikin wannan al'amari saboda bayan da za a yi a ce kun san masu shaye-shaye kun san masu safara amma sun gagare ku kawai wani ku gagara ku yi kamawa su ne waɗanda suke ake ba su suke sha bayan kuma matsalar masu sayarwa ne masu sayarwa in kuma suna kallo mu muna kallon su suna gadara suna buga kirji babin zai musu ko an kama su Muhammad Bashir Ladan gobe sai ga an soko su wanda ya nuna su cewa ga mai sayarwa nan to idan azo kama shi so sojojin suke cewa ai ga wane ne yace mana kana sayarwa to idan ka fito kuma za ka kalli wani da mummunan ido to shi yasa gani kowa ke shiru kowa ke shiru to abu ne ya riga ya fi karfin al'umma ya riga fi karfin iyaye da farko iyayen nasu laifin sarakuna har ita kanta hukuma saboda Maimuna Abdullahi ta yi magana gwamna ya buga hannu akan tebur an kama na kamawa da akwai waɗanda ake nema a kama amma kuma har yanzu ba kamawan ba ne idan ma an kama su me za a yi da su a kurkuku kai su ko kuma a'a za ka kai su gidan gyara halinka wanda yake nan yake da bambanci da anin kurkuku
a takaice dai yanzu dai gwamnati ta hada hannu da sarakuna da masu unguwanni don a dauki matakai a ga yadda za a yi magance wannan to masu sauraro kun ji da shirin namu ya kasance a yau a madadin bakin nawa da duk sauran abokan aiki ni Muhammad Bashir Ladan nake ce da ku a huta lafiya
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona wa manyan dubi da ta bada umarni, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, sai an kuma da daddare idan Allah ya kai mu. Thank you.